daga filin wasa na rufaffen wato dakin wasanni na Indo kenan dake kofar mata a jihar Kano. Zaka mun samu ɗaya daga cikin shugaba wata kungiya annan zamu so mu ji cikakken suna da matsayi.
Sunana coach Murtala Rumado daga kungiyar kwallon kafa ta Salanta United dake Dorayi.
To gashi araba jadawali ko zamu iya sani da ina da ina sada ka?
To alhamdulillah group dinmu muna group 17 muna tare da kungiyar kwallon kafa ta Dorayi Babba Lions. Sannan akwai New Generation Karkasara, akwai Young Boys Tsamiya, akwai Kano Municipal Feeder, akwai Salanta United, sannan sai Super Action Brigade.
Gashi kamar ka da Dorayi Babba Lions ai ya cewa kusan yanki ɗaya kuke ya kake ganin haɗuwarku da su?
Wasan wannan ya zama wasan gida. Mu da su duk ɗaya ne tunda wasan ya riga haɗa babu yanda za a yi sai an buga.
Menene cikakken suna da matsayi?
Yawwa, alhamdulillahi muna Allah godiya da ya kawo mu wannan rana. Sunana Umar Ahmed Faki a Jidda Tarauni, ni ne chairman na local football council na Tarauni local gamma.
Kungiyar ka?
Sunanta Tarauni United.
Da ina da ina ka daka?
An hada ni da kungiyoyi akalla guda shida. Akwai KC Sudawa FC, akwai Makai Tsamiya, akwai Real Star Gwammaja, akwai Rijiyar Zaki Star, akwai FC Warriors, akwai Tarauni United, akwai Bandarao Babies. Illa gudunmuwa muke nema da ka mutane addu'a da kuma 'yan siyasa su taimaka mana harkar ballin sai da kuɗi.
To cikakken suna da matsayi?
Sunana Suleiman Dauda Raula, technical adviser na kungiyar kwallon kafa ta FC Raula.
A ina kenan take wannanki?
A karamar hukumar Gwale cikin unguwar Isu.
To gashi an raba wannan jadawali, ko za mu iya sanin da ina za ka haɗu?
Zan buga da kungiyar kwallon kafa ta Dakata United da Troma United da FC Yola da Kemata United, sai a yaga Action, sai kuma ni FC Rola. Don haka FC Rola ta shirya kwarai da gaske a wannan gasa, sai dai fatan Allah ka ba mu nasara gaba ɗayan mu.
Dalilin cikakken suna da matsayi?
Sunana Sani Ma'azu Baban Iya, position assistant coach man continue wonder.
Kike ko wani rukuni kike?
Mu muna group 21, za mu haɗu da Giant City, za mu haɗu da Megoro, sannan za mu buga da Darma United, sannan za mu yi wasan da Megore United.
Sunana Umar Gawu Dorayi Babba Lions Chiyama. Ni ne jagora ko kuma in ce shugabana ita wannan kungiya na Dorayi Babba Lions dake unguwar Dorayi Babba. Na farko dai wasu ƴan local government din mu ne dai, kamar su Salanta kenan. Akwai kuma wani kalubale duba da kamar Kano Municipal Feeder, last year ma su wannan club ya buga da su. Mun buga kware, mun fafata wasa tsakanin su, kuma mun yi rashin nasara a wannan wasa da muka buga mu da su. To wannan lokacin ne nake so na nuna mutane mu gaskiyar mu ne gaskiyar Lion. Dan ran kuma zamu zo a matsayin mu na sunan zakuna da muka ansa, ina ga zamu zama sarakuna a wannan jadawali da za a buga na wannan shekarar. Muna dai ainihin group na 17 kenan, Dorayi Babba Lions kenan. Akwai New Star Generation Karkasara, akwai Young Boys Aiya, sannan kuma akwai Kano Municipal Feeder FC, akwai Salanta United, ita kawace ma a tare da mu
ita Salanta United.
Sannan kuma akwai Super Action Brigade, ce ina karewa da LFM jinjina da yadda suka maida hankali wajen harka ta matasa.
Sharu Inwarabi Ahlan shine shugaban hukumar kwallon kafa a jihar Kano, kuma yana wajen a lokacin da aka raba wannan jadawali. To me zaka ce game da wannan jadawali da aka raba?
To ba abin da zamu ce da Allah, sai mu gode masa da wannan rana. Kamar yadda muke alƙawari za mu zo mu yi wannan draws. Gashi mun yi draws, kuma ƙungiyoyi sun ba da haɗin kai, kuma kamar yadda muka kafa committee kan cewa sun yi aikinsu, kuma kowa ya gamsu da aikin da suka yi. Ka duba zuwa yau, zuwa ran da su barbitation committee suka gama, ƙungiyoyin da suka ba da haɗin kai suka bi dokoki da ƙa'idoji da abin da dokar wasan ƙwallon ƙafa ta jihar Kano da dokokin gudanar da wannan gasa ya tanada, su ne kungiya 124 su ne suka ci wannan, kuma su ne muke fidda a rangadawa. Ina nufin akwai kungiyoyi waɗanda ba su bi ƙa'idoji ba, kuma ba su je sun biya kuɗaɗen da ya kamata su bi a kan lokaci ba na yin rijista da kuma zuwa abu a tantance su da aka kafa na wannan kwamiti na kusan sati ɗaya. Saboda haka a sun zo nan suna ɗan ba da bayanai, wanda kuma bayanan nasu ba bayanai ne wanda yake za a yi la'akari da shi ba, bayanai ne wanda yake masan rai ko son zuciya. Shi ya sa muka ga cewar ya tabbas waɗannan ƙungiyoyi su ne ƙungiyoyin da suka ba da haɗin kai kuma suka bayar. Makomansu to wannan sai abin da hukumar san ƙwallon ƙafa ta zauna ta gani. Amma kuma in ka duba ko hukumar san ƙwallon ƙafa ta zauna ba, ai akwai abin da ake kira rules and regulations na competition din, ya faɗi makomansu.
daga rufaffen filin wasa na sana'a bace kofar mata a jihar Kano. Sunana Tijani Adamu daga fagen daga.